وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذن الله مدعوكين سركي يوزن متشغبت كين كراتون ون لتاهي نامي الوركة التقريب والتيسير لمعرفة سنن بشير النزير نال إمام النووي تكين إليهم مصطلح الحديث إن ذا متاششين إن ذا مالا يكي تشوى الله مشرهما وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابي إلى حسان وسحا أما الإمام البغوي وان دا يكي مصاحب المصابي مصابيه السنة لسنة تهناش مصابيه السنة تو ياكاك حديثان شزوى حسان دا سحا in ya hudu hadisi kare ne ce hadisin hasan ko kuma ya ce hadisin sahih to wannan abunda al-imam al-bagawi yake nihi muridan bi sahih ma fi sahihain kuma bagawi in an san shi mun ka yana cikin wanda mun ka tarihi cikin nan amma bangaren malaman tafsiri in saboda shi ya gama biyu bi ya gama malamin hadisi ne kuma malamin tafsiri ne to amma bangaren tafsiri ya hi shahara bangaren tafsiri to amma a cikin masabihu sunna yadda ya raraba littafin shi ya kakkasa shi muridan bi sahih ma fi sahihan idan yace haza hadisun sahih a karshen hadisi cikin littafin shi masabihu sunna yana nihin cewa hadisin bukhari da muslim suka wuri da yace sahih wa bil hisan ma fi sunan idan kuma yace hadisin hasan yana nihin abin da ke cikin sunanul arba'a sunan tirmizi sunan nasa'i sunan abi daud sunan ibn majah wannan guda hudun daga yace hadisin hasan yana nihin hadisin yana cikin wannan littattafan ko kuma cikin ɗaya daga cikin su haka al-imam al-bagawi yake nihi to yace nawawi yace falaysa bi sawab wannan ba daidai bane bai kyauta ba yace li anna fi sunan da saboda cewa hadisan sahihain kawai da an huddo su yace hadisun sahih wannan ana iya sallamawa amma daga an huddo hadisi daga cikin sunanul arba'a yace mishi hasan wannan ba za a yarda ba dan saboda cikin sunan din akwai da ifi akwai sunan ibn majah ga sunan hadisi da ifai wajen sama da dubu to in aka hurdo a ce kawai hasan ne akan istilahi ne suka ce bai yi ba amma zan mu ga bayani akan wannan magana li anna fi sunan as-sahih wal hasan yace dan saboda cikin as-sunanil arba'a wannan guda hudu da muka zana akwai hasan akwai sahihi akwai da'ifi akwai hammun karima kai a cikin sunan wannan ibn majah akwai mawdu'ai ma diyawa kuma to idan ku haka ne aka huddo hadisi a cikin littafin sa a ce hasan kawai ana nihin su suka huddo shi al-imam an-nawawi yace wannan ba daidai bane amma kuma magana inda take al-imam at-tajid tabrizi yake cewa bazan gushe ba ina ta mamaki akan raddi da suka mishi Ibn Salah da al-Imam an-Nawawi sunan suka ma al-Bagawi raddi akan yadda ya tahiyyar da littafin shi akan masabihu sunna na istilahin cewa daga yace sahih yana nin had Bukhari da Muslim suka roze ko Bukhari ko Muslim daga yace kuma al-Hasan yana nin as-sunanil arba'a suka huddo shi wanda suka yi mishi raddi shine Ibn Salah da al-Imam an-Nawawi to amma yace abun mamaki ne da suka yi ma al-Imam al-Bagawi raddi akan wannan istilahi dan saboda babu mushaha a cikin istilah babu jayayya cikin istilah la mushahata fil istilah babu jayayya cikin istilahi ba yana nihin ba cewa kawai dai shi wannan wani kwad ne wanda ya ba ma kanshi cewa idan nace sahihi ina nihin cikin sahihai ne yake idan nace hasan yana nihin cikin as-sunanil arba'a yake wannan kuma ka gane cewa siffa ta hasan in ta tabbata gare shi ko rauni ko munkar ko sahihi wannan kuma daban bahasi ne mai zaman kanshi sai ka bincika kenan shi wannan istilahi ne ya azama kanshi ba yana nihin hasan ba ga istilahin malaman hadisi ba istilahin malaman mustalahul hadisi ba a kawai yana nihin wannan wani kwad ne wanda ya azama kanshi wanda ya saukake ma kanshi maimakon ya huddo hadisi ya ce akhrajahu al-arba'a ya zano su akhrajahu abu dawud da nisa'i wa tirmizi wa ibn majah kawai sai ya ce hasan kenan yana nihin su suka huddo shi kenan hasan kin wannan ba yana nihin hasan ba na istilahin malaman hadisi a hasan kawai yana nihin wannan istilahi ne wanda shi karan kanshi yamma kanshi ba yana nihin nasa ba kuma bincike akan cewa halshin wannan sifa ta tabbata gare shi wannan kuma abu ne daban in kuma sahihi ne kuma kenan ya ba kanshi sauki ba he ya ce ba akhrajahu al-bukhari wa muslim kenan wannan shine kariyar da malamai suka bashi cewa ba za a mishi jayayya ba. Sheikh al-Islam shine Ibn Hajar a cikin An-Nukatu ala Ibn Salah al-Littahi shi mai albarka yake cewa Ibn Salah yana nihin wannan istilahi ne da al-Imam al-Baghawi ya sa ma kanshi cewa da ya ce al-Hasan kawai yana nihin wannan malaman suka huddo shi ya wadatar da kanshi ba sai ya ce ba akhrajahu ashabu sunan al-arba'a ya zano su ba sai yayi wannan ba kuma wannan istilahi ne wanda shi ya kadaita da abin shi kenan ba za a mishi jayayya ba a ce bai yi daidai ba wannan kenan abinda dai zai kumsa zamu fahimta anan masabihu sunna na al-Imam al-Baghawi dan kaga hadisi an ce hasan kakka doka cewa hasan wanda malaman hadisi suke nihi a kawai yana nihin as-sunan al-arba'a suka huddo shi in kaga ya ce sahih yana nihin cikin sahihai ne yake ko kuma ɗaya daga cikin su na gaba furu al-Imam an-Nawawi yake cewa wasu rassa wanda ya kamata a san su wanda suna da iltihaki da wannan baban da ake magana ahadu ha ɗaya daga ciki كتاب الترمذي اصل في معرفه الحسن وهو الذي شهره لتاهن الامام الترمذي مبل لتاهن اصلي ني نا سنن حسن كما شي يشهر ما لتاهن يسا شهر لتاهن الامام الترمذي يشهر سنن الترمذي كما الجامع الترمذي ديدي ده malamai suka tahi akai to wannan litahin al-imam at-tirmidhi an hisanun samun hadisi hasan da dama a ciki kamar yadda zan mutar da mabahis na al-hadith al-hasan bayan sahih to an hisamun hasan a ciki wa ya takhtalifu nusak kuma nusak in shi kafin nasran tirmizi suna sha bambam daga cewa hasanun sahih na makamantan su a wani kafi sai kaga nasran tirmizi a karkashin hadisi an ce hasanun sahih a wani kuma kaga an ce hasan kadai a wani kuma ga an ce sahihun kadai yace fayan bagi abin da ya kamata ga mutun ga dalibi an ta'ata ni bi qabalati asalika bi usulin mu'tamada kai muqabala asalin littafin da ke hannunka da asalin nuska wadda aka i'timadin ta aka dogara da ita akan littafin wannan na sunan at-tirmidhi kamar yadda darasin bukhari ya mun ce babban nuska wadda aka yi amincewa da ita aka yi dacewa da ita malamai suka tahi akan ta tahi kowace afdalun nusakh ta sahih bukhari ita ce an-nuskatu al-yunaniya kenan haka nan shi ma sunan at-tirmidhi dan saboda kauce ma irin wannan samun sabana na cewa hasanun sahih dole sai ka gwada shi ka rarrabe shi da tsakanin nuskha mu'tamada wa ta'tamidu mattafaqa ta alaihi sai kai dogaro da abin da suka yi ittifaki akan shi nuskha inna jami'u at-tirmidhi rahimahullah nace wa mimma zanihi na daga cikin gurin da ake samun hadisi hasan sunan abi daud akwai sunan abi daud ana samun hadisi hasan da yawa a ciki faqad ja'a annahu yadhkuru fihi as-sahih wa ma yashbihu ya zo cewa al-Imam Abu Dawud yana ambata hadisi sahihi da ma abin da yake kama da shi kuma yake kusa da shi wa ma kana fihi wa hanu shadidun bayyana duk abin da ya kasance mai rauni ne raunin mai tsanani al-Imam Abu Dawud zai bayyana shi wa ma lam yazkur fihi shay'an fa huwa salih duk abin da kuma bai ambaci komai akan shi ba Abu Dawud kawai ya huddo hadisi ya kyale shuru bai ce komai akan shi ba wannan salih ne hadisi ne mai kyau ma'ana kalkashin shi ya zama sahihi ya zama hasan kuma da nau'in su gabaki da hasanul lizati ko hasanul ligairi ko sahihul lizati ko sahihul ligairi in ya ce salih shine abin da malamai suka ce kuma an yi samun hasan da yawa a cikin littafin shi kenan wannan kuma shaqa'idar al-Imam Abu Dawud Allah ji kanshi shi ya rubuta ta da hannun shi a cikin risala shi zuwa ga ahlul makka tana nan shahararra ce a rubuce risalat al-Imam Abu Dawud ila ahli makka da ya rubuta littafin shi a sunan malaman makka sun tambaye shi menene ya gaya musu manhajin shi a cikin littafin ya rubuta musu wannan letter kin mai kima mai albarka da ta bayyana manhajin shi a cikin littafin shi to ya ce musu a cikin ta duk abin da ko ga na kyale a kalkashin hadisi ban ce komai fa huwa salih hadisi ne mai kyau abin da kuma ya kasance yana da rauni mai tsanani ni zan yi bayani kuma haka ne duk wanda ya karanta littafin shi inda aka samu da'ifi ya ce hadisin nan da'ifi ne dan cikin shi akwai wani dan wani kuma dalili kaza wani lokaci yana bayyana ma sababin raunin yace fa ala haza ma wajarna fi kitabihi mutlaqan akan wannan abin duk abin da muka gani cikin littafin sunan abi daud asake walam yusahihu bi sahaha shi ba gairuhu wani daga cikin shi wanda ba shi ba bai ce ba sahihi ne daga cikin manyan malamin al-mu'tamidin wanda da su ake dogaro cikin sahaha hadisi wala da afahu kuma ba a samu wanda ya raunana shi ba fa huwa hasanun inda abi daud to wannan hadisi ne hasan a wajen al-imam abi daud rahimahullahu ta'ala wannan kuma abin da yake nihi da wannan magana in kaga hadisi a karkashin cikin sunan abi daud ya huddo shi to kuma karkashin shi bai ce komai ba akan shi kuma cikin malaman hadisi masu sahahawa da da'afawa ba a samu wanda yi soke shi kuma ba a samu wanda ya sahaha shi ba kenan ko wannan hadisi ne hasan amma wannan kuma malamai suka ce ba laysa ala idlakihi ba dukka ba ake nihi gaba daya in ana hukunci da mafi yawa ana nihin mafi yawancin hadisan kai bibiya su bil istiqra suna tabbatar da haka dan an samu su ɗan kadan wanda haka sun huta daga cikin ka'ida da aka fada ba su ake lisahi da su ba al'ibaratu lil galib abinda ake nura dai abinda yake mafi yawa shi ake labbaka ma ka'ida dan an sa dole dama za a samu wasu tunda aiki ne na dan adam gashi nan zaka ga da dama ma cikin malaman hadisin wanda sun shardanta ma kansu cewa ba za su ambata ba sai hadisi sahihi kuma sai kaga da ifi a ciki me yasa da saboda aiki na dan adam in dai ba masumi bane sai annabawa ba ka ganshi 100% ba kuma wannan ba shi zai soke shi ba kare na abun kowa ma in zai yi za a samu wannan kurakura wa amma musnad ahmad yace amma musnad na al-imam ahmad wa abi dawud dayalisi da abu dawud dayalisi kun ga wanda muka ambata dazu cikin darasi wa gairihi ma min al-masani da ma wasun su daga cikin masani musnad idan aka ce littahi musnad an ce mishi musnad da imam ahmad ko musnad dayalisi ko musnad da ishaq ubaydullah ibn musa da makamantan su su tsarin duka da saboda duk littahin da kaje an ambata na hadisi kamar yadda muka yi bayani wancan darasi ya koi sababin da akwai tsarin da aka sa na sama littafin wannan sunan ba haka bane kawai karazu ba ake bashi suna duk littafin da kaje an ce musnad shine littafin da ya tsara shi akan hadisi ba akan abuwabu ba ya tsara shi akan zanu hadisan marwiyat na sahabbai ko malaman shi ya ce masalan hadisan abi huraira musnad da abi huraira ya fara da shi yayi ta kawowa ba ruwan shi da yana magana kan tsarki kan sallah kan azumi kan zakka ko kan jihadi ko kan menene kawai shi dai bukata shi ya kawo maka duk abin da aka raba ma Abu Huraira kuma babu ruwan shi da cewa mai rauni ko mara rauni kawai dai in dai an ce Abu Huraira ya rawaito shi kuma wannan bincike cewa sahihi ne ko da'if ne wannan kuma daban kenan abin da shi yake kawowa shine ahadisus sahaba ala tartib marwayatihim akan tartibin sahabbai fala taltahiqu bil usul al khamsa to yace su wannan masani dikin in an ce sunan kuma sunan an ce sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud shine littafin da aka tsara shi akan abwabul fiqh kitabut tahara kitabus salat kitabuz zakat da maka har zuwa karshe wanda a wannan tartibin aka mishi shi ake ce ma as-sunan sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi dan duk ta yi akan wannan tsari in kuma aka ce al-jami' ne kamar al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari wanda ya tattaro abwabu na addini gabaki ɗayan su aqida ce tafsiri ne sira ce da harace da mu'amalat ne duka ya kawo babbuka guda tara dai wanda mun yi bayanin su a darasin sahih al-bukhari to wannan shine wanda ake cewa al-jami kadan daga cikin su kenan to yace masanir kinnan fala taltahiqu bil usul al-khamsa ba a ga masu da usul guda biyar wancan kutubu sita wanda sunan ibn majah da sai kamar yadda muka yi bayani sunan ibn majah daga baya ne aka gama shi ake cewa al-kutubu sita amma can harko al-kutubu al-khamsa ake cewa Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Sunan Abi Dawud wannan guda biyar din to yace wannan masanir din busu kai wancan bakima basu kai wancan batattaro hadisi sahihai wama ashbaha fil ittijaji biha dama abinda ke kama da su wannan guda biyun da yi misali wajen yin hujja da su war rukun ila ma fiha da karkata zuwa ga abinda yake cikin su da mun yi bayanin cewa kawu suna kawo musnad na sahabi akan hadisan shi kawu duka wanda aka kawo ba dole bane zamana ya inganta ko bai inganta ba wannan kuma bahasi ne ga mai neman hadisi cikin littafin sai bahasi akan wannan ibn salah yake cewa kaman musnad na ubaydullah ibn musa da ishaq ibn rahuwiya da al-imam ad-darimi da abdu ibn humaydu da abi ala al-musri da hasan ibn sufyan da abubakar al-bazzar dukkan wannan al'ada su sune su huddo hadisin kowanne sahabi abinda aka rawaito wani hadisin shi babu ruwan su da su kayyade cewa hadisin ana hujja da shi ko ba a hujja da shi kenan kawai su gurin su dai su huddo hadisan da aka raba ma wannan sahabu da yace ba za su zo daidai da usulul khamsa ba ibn jamaa yake cewa Allah ji kanshi a cikin almana halu rawi yake cewa na daga cikin littattafan da aka aza akan abwab kamar sunan ibn majah wajen hujja da su yace dan saboda littattafan da suka sannafa littattafai halittawan hadisi akan abwab su sa kitabut tahara kitabus salat har zuwa karshe to wannan sun shardanta ma kansu ka'ida su shine in sun bude babun fi kaza to suna kawo as-sahhu ma fil bab mafi abin da ya kamata ai hujja da shi a ciki daga ya ce babun fi kaza to hadisan da zai kawo wanda suka yi inganci ne da kuma sannan ya kai ga wanda suke bi musanna har ya kai da kawo da ife ma a cikin baba eh Sheikh al-Islam shine Ibn Hajar yake cewa saboda suwidi al'ada shi ce kira Ibn Hajar da Sheikh al-Islam yake cewa ta'jilul manfa a cikin rijalul arba'a a cikin musnad babu wani hadisi wanda bai da asali kuma cikin masanid din nan gabaki daya na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala shi ya hisu kima shi ya hisu tattaro hadisi masu inganci shine Ibn Hajar yace baka samu hadisi wanda bai da asali sai guda hudarak a cikin hadisan wannan duka da Imam Ahmad ya hada cikin hadisi 40 kamar yadda zan magani dukkan a cikin su akwai hadisin Abdurrahman ibn Auf cewa zai yadkhulu al-jannata zahfan zai shiga al-janna da jan ciki wannan hadisi wanda bai da asali amma yana cikin musnad yace amma uzurin da za a ma Ahmad cewa suna daga cikin hadisan da yana niyyar hudda su daga cikin musnad din shi bai samu hudda sa ba haka nan a cikin littafin tajrid zawaid musnad bazzar yake cewa idan hadisi ya kasance yana cikin musnad da Ahmad to al-Imam al-Bazzar ba zai kauce ba zuwa ga kawo shi daga wani kenan yana kawo shi ta bangaren shi haka Haisumi cikin zawaidul musnad musnad Ahmad yake cewa shine mafi ingancin masanid Ibn Kasir Allah ya ji kanshi gafara cikin Ittisar Ulumul Hadis a Ibn Kasir mun gani cikin littafin hadisi yana da littafi na hadisi yake cewa Ittisar Ulumul Hadis to a cikin littafin nashi yake cewa babu wani littafin da yake kusa da na Imam Ahmad cikin masanid a cikin masanid ba ake ne ba littafin hadisi gaba daya ai jam'i ba ba nan ba ga sahihul Bukhari ga sahihul Muslim ba su ake ne ba wanda aka aza su akan ka'idan masanid musnad Ahmad musnad Abi ala musnad al-Bazzar da makamantansu yace gashi littafi ne je Ibn Kasir da yawan hadisi a ciki kuma da kyakkyawan jeri da mushi da tsari yace abin da ya kubuce mushi na hadisi kwarai kadan ne yace bar cikin hadisan shi da dama wanda su Bukhari da Muslim sun gudo sun kai 200 Al-Husaini cikin littafin Tazkira fi Rijal al-Ashara yake cewa adadin hadisan da ke cikin Musnad Ahmad shine hadisi 40 da mukarrar da wanda aka maimaita ga baki daya dan su har wanda aka maimaita matukar sanadi ya sauya kawai ana lissafa da shi cewa hadisi ne biyu masalan wannan shine abin da shahi masanid fa na harko da hadakarwa akan shi far'i na biyu asani yace idza kana rawil hadis mutaakhiru an darajatul hafiz ad-dabit idan ya kasance marawicin hadisi ya danyo kasa yayo kasa game da daraja hafizi mai kikkiawa harda mai karhi mashhurun bisirki wa sitr kuma wanda an san shi shahararre ne da gaskiya da rihin asiri farwaya hadisu min ghairi wajhin sai aka rawaito hadisin shi ta wata huska daban kauye sai ya karfafa wartafa sai ya daukaka min al-hasan ila sahih ya huta daga matsayin hasan ya koma sahih sahihin kuma sai ya koma sahihul li ghairihi kenan hasan hadisi hasan idan ya zo ta hanyoyi masu yawa shi yake koma hadisun hasanul ligairihi sahihul ligairihi afwan kamar yadda wani janibin daban kuma da'ifi wanda yake ba mai rauni shadid ba in yazo ta hanyoyi masu yawa sun karfafa su suke haduwa su mai da shi hasanul ligairihi kamar yadda zan mu gani ibnu salah yake cewa misalin shi misalin hadisin muhammad ibn amri daga abi salama daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya laula an ashuka ala ummati dan ba in tsananta ma al'ummata ba da na umarce su da aswaki gurin kowace sallah ya kawo sanadin wannan hadisi yace Muhammad ibn Amr ibn Alqama wanda ke cikin wannan sanadin yana daga cikin shahararrun mutane da gaskiya da rikon amana sai dai kuma bai daga cikin masu kwarin harda hatta dan saboda wasu ma sun rauna nashi dan saboda harda shi batta da kwari wasu kuma sun inganta shi dan saboda gaskiyar shi da jalalar shi kenan hadisin shi ta wannan huska in yazo hasan ne hadisin shi hasan dan saboda ya hada dukkan sharuda na kamsa hadisi ya zama sahihi amma sai dai wajen harda ce batta da kwari to yace idan da aka gama shi zuwa ga wani hadisi yazo ta wata huska daban sai ya zama na hadisi ne wanda yake sahihi ya huta daga hasan ya koma sahihi kenan mutaba'a a cikin wannan hadisin in an samu wani ya mushi mutaba'a sai zama ya tashi daga hasan ya koma hadisi sahihi an fahimta ku kenan hasan in ya zama ne yazo ta hanyoyi masu yawa su suke bashi matsayi daga hasan ya tashi koma hadisi sahihi asalis far'i na uku da al-imam zai yi magana akan su yace izaru yal hadisu idan aka rawaito hadisi min wujuhin da'ifa daga wasu huskoki ta hanyoyi masu rauni la yalzama an husal min majmu'uha husn wanda ko an tattara su an hada su bai yiwa su zakkai matsayin hasan
بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه صدوق الامين ظالبي مجيئه من وجه اخر yace bar ya kasance raunin shi ya samu rauni ne dan saboda raunin marawaycin shi saduq ne kuma amintacce ne to zai gushe daga in yazo ta wata huska daban yazo ta huska daban sai zamana hasan ne kenan kuma magana da muka yi can baya shine idan ya zamana hadisi da'ifi ne an rawaito shi kuma ta hanyoyi masu dama sai zamana kuma ya tashi daga da'ifi ya koma hasan wa kaza ma kana da afu li irsal zalim jiwi min wajhin akhar me yasa malamai suka sa wannan ka'idar malamin mustalahul hadis dan saboda ai wancan marawicin ya cika dukkan sharadan hadamsa hadisi ya zama na sahihi illa wajen harda ce take da rauni to tunda harda ce take da rauni kuma sai aka samu wani ya rawaito abun nan da ya rawaito da wannan lafazin da wannan siga kuma wani ma aka samu irin shi shi ma mai raunin harda ya rawaito shi kuma da wannan hanyar da wannan sanadin da wannan matanin afwan ya zo daya to in aka hada su wannan raunin da ake tsoron cewa saboda karancin harda shi zai yi kuskure to wannan ta kawar tunda ba mutun daya ba biyo ba uku ba sun hadu sun kawo shi ta hanya duk da raunin su in an hada su kenan wajen mutun uku masu yan raunin harda sama sai su ga musu zamanin matsayin babba daya mai harda guda hadisin sai zamana ya samu ƙarfi ta wannan huska wa amma da'af li fiskir rawi fala yu'asir fihi muwafaqatu ghairihi yace amma raunin da ya zamana rauni ne ta bangaren marawicin shi fasiki ne to wannan an kawo wani ma ya mushi muwafaqa ta wata hanya ya kawo shi wannan babu wani anhwanin da zai ma wannan hanya kamar masalan wani ya kawo hadisi kamar da zan mu ga misali ya kawo hadisi to amma dalilin da yasa hadisin ne ya zamana mai rauni dan saboda wannan marawicin makaryaci ne ko kuma wannan marawicin mashayin giya ne to ko an samu wani ya zo ta wata hanya ya kawo wannan hadisin ba zai karfafa shi ba yana nan dai a matsayin shi ne mai rauni ko su dari ne mashaya in suka kawo maza a ce batun da ya zo ta hanya diyawa zai zama na mai abun nan mai hasan ne da ya tashi daga rauni ya koma hasan me yasa dan saboda fasikanci ne aka gehe shi da su ba karancin harda ba karancin harda shine in ya zo ta hanyoyi da dama yake tashi daga da'ifi koma hasan amma ba fasikanci ba misalin wannan kuma da bi shine abinda al-Imam Tirmidhi a cikin as-Sunan kinshi a hadisi na 528 ya kawo kuma ta hanyar shi akwai Hushaym daga Yazid ibn Abi Ziyad daga Abdurrahman ibn Abi Layla daga Bara ibn Azib marfu'in hadisi yace inna haqqan 'alal muslimina an yaktasilu yawmal juma'a haqqi ne ga musulmi gaba ɗaya su yi wanka ran juma'a kuma su samu turare ake cikin turaren yallan su sa idan bai samu ba mutun sai ya samu turare wanda yake da kamshi sai ya samu ejid balma in bai samu turare ba kenan sai ya shafa ruwa abu ne mai kima to wannan hadisin yace Hushaym an siffanta shi da tadlisi na farko misalin wanda zai karfafa ya zamana ya taho ta wata hanya Hushaym an gehe shi da tadlisi kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya kawo amma kuma ta hanyar Abu Yahya At-Taymi ya karfafa shi ta huskan matanin ya kawo wani hadisi shahid wanda yake daidai irin nashi to ta wannan hanya sai zamana hadisin shi ya zamana hasan ne dan saboda ya zo ta wata hanya daban gashi shi ga raunin da yake da shi kuma sai wani ya zo ya kawo hadisin ta wata hanyar daban wanda tahiyar su daya duka shi ma kima su daya a wajen harda shi ma ba sahihi bane ba mai kuwwata dabda bane kenan sai zamana ya dumke wancan raunin wannan shine misalin da ya kawo an kare dangance da abubuwan da suka shahi nau'i hadisi hasan sai kuma nau'i na uku al-hadisu da'if kenan mun ga hadisi sahihi li sahihi duka gabaki ɗayan shi li zatihi da li ghairihi haka nan sahihi hasanun li zatihi da hasanun li ghairihi duk da malam Allah ji kan shi al-Imam an-Nawawi ba shin huda bayani yake ba akan su amma yana nuni zuwa gare su na uku kuma nau'i na uku shine al-hadisu da'if hadisi da'ifi yace huwa ma lam yajma'a sifatu sahih shine wanda bai hada siffa ta sahihi ba awil hasan ko hasan mun ga dai siffofin hadisi sahihi yadda suke mun ga siffofin marawacin hadisi da'ifi hadisi da wannan hasan yadda suke to duk hadisin da bai cika sharuddan hasan ba bai cika sharuddan sahihi ba duk dan bai cika sharuddan hasan ba da nan ma aka takaita yayi dan saboda ma dama bai cika sharuddan hasan ba to zan ce ya cika sharuddan sahihi mata taso ba kenan in bai cika wannan sharuda ba na hasan da na sahihi to wannan shi ake ce ma da'ifi kuma nau'i nau'in shi kala kala ne sannan ibn salah ya kakkasa hadisi da'ifi zuwa ga siffa ta amsa sifatul qabul guda tak guda shidda shine yace al ittisal da al adala ittisali zamanin muttasil ne babu inqida'i a ciki ya zamana adala ne kuma kasance mai dab ne adali ne kuma zamanin mai kwarin harda ne ya zamana kuma mutaba'a ne cikin mustur da adamu shizu da adamul illa in an yi duba zuwa ga wasu sifofi daban kuma sai su zamana sun kara duk wanda ya rasa wannan sifa ɗaya daga ciki kuma sai ya samu matsayin shi duk wanda kamar da al-imamul iraqi ya ambata cikin alfiya shi ya ambaci nau'i wajen 42 cikin nau'in da'ifi wasu ma sun kai shi har nau'i 63 qadil qada sharafuddin al-munawi rahimahullahu ta'ala ya kawo nau'i da dama a cikin nau'ika na da'ifi ya tattara su ga baki daya wai taqarabu da'afahu al-imam an-nawawi ke cewa taqarabu da'afu ka sihhatu sahih kuma raunin nashi yana zawwa kusa da kusa kamar han inganci na mai inganci a can da muka wuce wajen hadisi masu inganci sahihi ai mun gani asahul asanid mafi ingancin sanadi shine a ce daga wane daga wane daga wane dan saboda duk wane mai inganci ne wancan ma mai inganci ne amma dole za a samu wani yahi wani in an hada su har a ga cewa to ga wanda hisu gaba daya kuma ga wanda yake yin shi ga wanda yake yin shi ma'ana silsilatul zahab da muka wuce da muka bayanin cewa wanda malamai suka inganta suka rinjayar cewa silsila wanda tahi ita ce silsila ta Malik an-Nafi ibn Umar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam silsila ce kuma a ƙara a ce a Shafi'i an Malik an-Nafi ibn Umar to kuma haka nan wajen mai rauni ma akwai hanyoyi wanda su ne mafiya rauni cikin rauni ma akwai wanda mafiya rauni wanda ko kallon su ba a yi in an kawo hakim Allah ji kanshi da gafara yake cewa al-hakim ne saburi cikin ma'rifatu ulumul hadis a safha ta 57 zuwa 58 yake cewa mafi raunin ingancin hadisi da ake kawowa daga Abubakar na Siddiq shine sadaqatu daqiqi daga farqadu sabahi daga murra at-tayyib anhu daga wannan in hanya ta zo hadisan da ake rawaitowa daga Abubakar Siddiq in suka zo ta wannan hanya ita ce mafi raunin hanya ta da take hutawa daga Abubakar Siddiq kenan ko kallanta ba ai kuma mafi raunin hadisin da zai zo daga Ahlul Bait shine Amr ibn Shamir daga Jabir al-Ju'fi kun ga Jabir al-Ju'fi ko wancan da aka ce an gehe shi da Shi'a dan Shi'a ne daga Haris al-A'war daga Ali to dukkan su wannan kuma mafi rauni hanya mafi rauni dan ka biyo su dukkan su sai ka gani kowanne yana da aibu kowanne yana da tabo babban tabo ba karami ba kenan sai zaman hadisin ya zama mafi raunin masu rauni ko kallon shi ba ai kuma mafi raunin hadisin da ake kawowa daga Umar shine Muhammad ibn Abdullah ibn al-Qasim ibn Amr ibn Hafs ibn Asim daga baban shi daga kakan shi yace dukkan su ukun gaba ɗaya ba a hujja da ko ɗaya daga cikin su kenan hadisin ya zama shine mafi rauni ta wannan hanya mafi raunin hadisin da ake kawowa daga hanyar Abi Huraira shine Sirr ibn Isma'il daga Dawud ibn Yazid al-Awadi daga baban shi daga gare shi tace mafi rauni mafi raunin hadisin da ake kawowa daga Aisha ta nuska malaman Busra shine daga Haris ibn Shabil daga Ummu Nu'man daga Aisha ita ce mafi raunin hanyar da ake kawowa daga Aisha mafi raunin hanyoyin Ibn Mas'ud kamar yadda a can ai mun gani mafi kyan hanya daga tawane ita ce wana daga wana daga wani ma'ana asahul asanidu an fulan nan kuma auhal asanidu an fulan mafi raunin hanya daga Abdullah ibn Mas'ud shine Sharik daga Abi Fazara daga Abi Zaid anhu kuma mafi raunin hanyoyin Anas shine gashi nan dai haka ne ta zano su kamar yadda muka ga mafi inganci asahul asanid to haka kuma muka ga suka kawo malamai mafi rauni daga cikin wannan hanyoyi wanda in hadisi ya zo ta wannan hanya ko kallon shi ba a yi babu ta hanyar da za a bi a ce daidai ya samu inganci hakim yake cewa mafi raunin yace fa innaha nuskhatun kabira nuskha ce mai dama mafi rauni ta hanyoyin malaman Basra Ahmad ibn Muhammad ibn Hajjaj ibn Rashidin daga baban shi daga kakan shi ita ma hanya ce mafi rauni kuma yace mafi raunin hanyoyi wanda aka daga malaman Sham shine Muhammad ibn Qais al-Maslub daga Ubaidullah ibn Zahar daga Ali ibn Zaid daga Qasim daga Abi Umama dan duka wannan aka je littattafan al-Jarh wa Ta'dil malaman da suke intiqadir rijal zaka ga du'a ambace su wannan ayyukan nasu an yi ta fadin su malami ba ɗaya ba biyu malaman hadisi sun bayyana wannan raunin nasu kowanne an fade shi nan ne kawai an ce yana da rauni to kuma sababin raunin nashi التهنجر هو التعديل سوسي كي بينا وكما تهذيب التهذيب نا الإمام نا وان ابن هاجر كو كما تقريب التهذيب هو تهذيب الكمان للإمام المزي دما ما كمان تنسو كو الميزان نا الإمام ابن هاجر دا سورانسو دا ذهبي كي أفو نا ذهبي كما في لون حديثا معلم خراسان شين عبد الرحمن بن مليها دا نهشل daga Sa'id daga Dahhak daga Ibn Abbas ita ce mafi rauni yace wa minhu ma lahu laqabun khas kal mawdu wa shaz wa ghayru daga cikin nau'ikan da'ifi akwai wanda yana da laqabin shi daban kaman mawdu'i hadisin ƙarya kenan da shaz wanda yake shizuzi akwai a cikin shi da ma wasun su Ibn al-Jawzi ya wallafa littahi guda wanda al-ahadisul wahiya ya kawo da dama a cikin su wanda ake kiran shi da al-mawdu'at na al-Imam Ibn al-Jawzi ya tattara duk hadisan da suke mafiya rauni masu ƙarshen rauni wanda ba su gyaruwa duk da akwai dan takasiri a ciki akwai wasu wanda masu inganci ne yayi kuskuren hannu ya sa su a ciki amma akwai hadisin da Bukhari gare shi Bukhari yake yayi kuskuren hannu ya sa shi a ciki amma kama abinda muka faɗa da ma aiki na dan adam ba ana nihin in yayi shi ba 100% za a same shi daidai ne ko ma shi wane ne zaka samu an samu kuskure to wannan kuskuren gomiya 9/100 daidai ne dan 10/100 ko 5/100 bata tasiri akan aikin shi kawai kallanta ake yi a nema mishi gafara kuma ku da ku gano kuskuren he ku gyara ba dole bane sai kun ce an ganshi yayi 100/100 wannan bata samuwa nan zan mu takaita gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi akan an-nau'ur rabi sai abinda zan mu gani cikin abinda muka yi alƙawari cikin bayanan manya-manyan malamai na hadisi da muke ɗokowa mu dan ta'arifin su dan tarihin su kadan na sama-sama mu san ko su wane ne su ba dan koyi ba dan saboda muna ji ana ta ambata su a cikin littattafan hadisi duk wanda zai karanta littattafan hadisi zai ga ko da yake kullun suna gaban shi wannan malaman to kenan yana da kyau a ce ya san su sani na su wane ne su ya san matsayin su ya san kimar su kuma karanta tarihin magabata yana zaburar da mutun akan neman ilimi malamai suke cewa inda zikiru salihin tanzilur rahama a wajen ambatan tarihin salihan bayi nagari rahama Allah ake samu Yahya ibn Ma'in yau da zan mu gani Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala babban malami na hadisi shine Yahya ibn Ma'in al-Mirri al-Ghadfani Abu Zakariya al-Baghdadi al-Kunyi shine Abu Zakariya an aiye shi a shekara ta 153 hijriya ya rasu ta 233 Imamul Jarh wa Ta'dil babban malami ne na Jarh wa Ta'dil kamar yanzu da muke ganin cewa a ce wani mai rauni ne ba amsa hadisin shiga sababin raunin shiga mafi kima ilimi cikin ilimin hadisi shine wannan to wannan al-Imam Yahya ibn Ma'in shine jagora cikin wannan ilimin baban shi ya kasance kuma Amirul Mu'minin fil hadis ne babban shugaban malamai cikin hadisi mummune cikin hadisi baban shi yana daga cikin manyan malamai wanda suke na masu rubutu ya da ya rasu ma'aihin shi ya bara mishi dukiya ta gado miliyan guda da dubu hamsin wanda ba kudi kadan bane a wajen su amma dukkan su gabaki daya Yahya ibn Ma'in ya ciyatar da su ya kashe su a cikin ilimin hadisi akan yama daliban hadisi hidima da sayar littattafai da sayan tawada da sayan abu duka a wannan ya kashe su ko daya bai ci ba kama yadda ta tabbata ga al-Imam al-Bukhari rafada dunya wa aqbala ala jami' sunan wal inaya biha ya kakkabe dunya a gaban shi ya ba da gaban shi kawai akan kula da sunnar ma'aiki da kiyaye ta ya kasance ya hardace sunnar ma'aiki kuma yayi ta ba da karantarwar ta har sai da ya zamana shine babban marji babban makoma wajen ilimin hadisi a zamanin shi kuma manya-manyan malamai sun yi mishi sheda da cewa yana da taqaddumi shine shugaba a cikin wannan fanni an aihe shi Allah ji kanshi kamar yadda muka faɗa a shekara ta 158 a shekara ta 158 kuma ya rasu a shekara ta 233 asalin shi na garin Ambar ne kuma ya tashi a Baghdad yana daga cikin wanda sunnanta al-jama'atul kibar manya-manyan malamai wanda suke na hadisi sune Ali ibn al-Madini da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rawiya da Abubakar ibn Abi Shayba wanda muka gani wancan satin da Abu Khaisama mai littafin da ake cewa Tarikh Abu Tarikh Abu Khaisama fa kanu ta'addabuna ma'ahu sun kasance suna da dabtuwa tare da shi su suke yana gaban su wa ya'tarifuna billahu kuma suna tabbatar da cewa jagoran su ne Ali ibn al-Madini yake cewa ban san ba wani daga cikin malamai wanda ya rubuta hadisi kamar wannan Yahya ibn Ma'in naji shi yana cewa dukkan hadisin da Ibn Ma'in bai san shi ba, wannan malamin bai san shi ba, to wannan ba hadisi bane. Naji shi yana cewa da hannuna na rubuta hadisi miliyan guda. Qasim Ibn Salam yake cewa ilimin hadisi ya tike a wajen malamai guda hudu. Abubakar Ibn Abi Shayba ya yi su zubo ilimin hadisi, saboda wannan musannaf ɗin da muke cewa hadisi wajen 40,000 da maganganun annabi da maganganun sahabbai da na tabi'ai duka akan shi ne ya rubuta su. Babu zancen yana leka ko makamancin wannan. Kuma shi mafi ilimin sa na fiqh shine Ahmad, yace Ali ibn al-Madini ya yi su sani, yace amma Yahya ibn Ma'in shine mafi tattara hadisi wanda ya rubuta su. Ahmad ibn Hanbal sanannen malami da muka sani yake cewa mafi wanda yake musannin ilmun rijal shine al-Imam Yahya ibn Ma'in, musa'an shine ma. Abu Sa'id al-Haddad yake cewa mutane dukkan su yaran gida ne a garin Yahya ibn Ma'in wajen ilmun hadisi. Muhammad ibn Rafi yake cewa naji Ahmad ibn Hanbal yana cewa duk hadisin da ibn Ma'in bai san shi ba hadisi bane. Ahmad yake cewa Asma'u min ibn Ma'in shifa, mutun ya saurari hadisi daga Yahya ibn Ma'in shifa'ul lima fi sudur, yana warkar da abin da ke cikin kirji na shakku akan wannan hadisi. Duk wanda ya shakku su Ahmad ibn Hanbal da makamantansu akan hadisi wajen Yahya ibn Ma'in ake zuwa. Wa qala aidan huna rajulun khalaqahu Allahu lahu sha'an, yace a wannan gurin akwai wani mutum wanda Allah ya halice shi dan wannan sha'anin, wanda zai hudda dukkan ƙaryan maƙaryata, shine yana nihin Ibn Ma'in. Al-Ijli yake cewa Allah bai halicci ba mutum dan wannan sha'anin kamar Yahya ibn Ma'in. Ya kasance yana haduwa da shi da Ahmad ibn Hanbal da Ibn Madini da makamantansu, sai ya kasance shi yake tato musu hadisi, shi yake su suke gabatar da shi akan cewa akan ilimin hadisi shine jagoran su. Ana zo musu da hadisi wanda an caccakuɗa na ƙarya da na gaskiya, ya wawware bambance musu ɗaya bayan ɗaya. Kuma ana gane kiman malami da girman shi da darajar ta hanyar suwa suka yi karatu wajen shi. Sai wanda suka yi karatu a wajen Yahya ibn Ma'in akwai Abdullah ibn al-Mubarak da Habs ibn Giyas da Jarir, wanda ya rawaito kai afwan daga gare su yayi karatu wajen su. Abdullah ibn al-Mubarak da Habs ibn Giyas da Jarir ibn Abdul Hamid da Hisham ibn Yusuf al-Anbari da Ibn Uyayna, yani Sufyan ibn Uyayna da Waki ibn Abi Adi Sulami da Abdurrahman ibn Mahdi da sauransu da dama. Sai kuma ɗaliban shi wanda suka yi karatu wajen shi sune al-Imam al-Bukhari ɗalibin shi ne, al-Imam Muslim ɗalibin shi ne, Abu Dauda ɗalibin shi ne, Ahmad ibn Hanbal ɗalibin shi ne, Ibn Sa'ad haka nan, Abu Hatim al-Razi haka nan, da Abu Zur'ata ibn Ubaydullah al-Karim al-Razi shi ma ɗalibin shi ne. Kenan wannan manya-manya jagororin hadisi dukkan su ɗaliban shi ne. Babban abin da yake nuna mana kima shi su al-Imam al-Bukhari da makamantansu. Rasuwar na ƙarshe, rasuwar shi wannan malami, ya rasu Allah ji kanshi da gafara a cikin Madina a cikin watan Zulqa'ida shekara ta 233, yana dan shekara 75. An binne shi a baki makabarta ta sahabbai. Hubay shi yake cewa na ga Yahya ibn Ma'in cikin barci bayan ya rasu, nace mishi ma fa'ala Allahu bika, kuma mu sani cewa salihan bayu ne su maharkin su, ba shi sharatu bane irin namu. Yace mi Allah ya aikata maka Yahya ibn Ma'in da ka rasu? Yace a tsani ya bani kyaututtuka wa habani, kuma ya bani kyauta masu yawa. Wa zawwajani 300 haura, ya aurar da ni hurul ain 300. Wannan tunkan akai ga sakamako yake nuna mana kima shi da girman wannan kin kahin a tashi ma kiyama. Allah madaukin sarki sun kai kimar da Allah ya ba su sakamakon cewa ga inda za su koma, dan tun a kabari kamar yadda annabi yake cewa dausayi ne daga dausayin aljanna, ko kuma wannan ne daga cikin dausayi na wuta. Kenan tun daga nan suke iya ganewa, kamar yadda muka taba gani a tarihin al-Imam al-Bukhari cewa Allah ji kanshi ana binne al-Imam al-Bukhari a makabartar shi. Allah mishi rahama, kai turare ya tashi kamshi ya fito daga makabartar tashi, ana meka shi kamshi ya fito daga makabartar, wanda suka ce ba mu taba jin ko almiski bai taba wannan kamshin ba. An yi kwanukai da dama ana zuwa makabartar shi ana jin kamshin wannan turaren. Na bakwai shi ma yana da tarihi kadan ke bai da yawa mu gama shi da wannan, shine Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Ina nihin na bakwai a jerin littafin, ba jerin wanda muke dauka ba, dan ba mu dauki bakwai ba. Aihuwar shi da tashin shi, an aihe shi Ali ibn al-Madini a Basra a garin garin Iraq a shekara ta 161 ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace shekara ta 778 na hijira, kuma anan ya tashi. Shi yasa ake mishi lakabi da cewa al-Basri na garin Basra. Ya kasance zuriyar shi suna koma zuwa ga Madinatul Munawwara daga Madina suka wanda a har yanzu kabila su sananna ce a Saudiya an santa wanda suka yi ruwaya daga gare shi Ali ibn al-Madini wanda yi ruwaya daga gare shi daliban shi ma'ana akwai Hammad ibn Zaid da Sufyan ibn Uyayna da Ibrahim ibn Ulayya da Bishr ibn Mufaddal da Imam Gundur da Abdul Malik ibn Wahab Abdullah ibn Wahab da Yahya ibn Sa'id al-Qattan duka wannan wanda ya san siyasan su wane ne a cikin ilimin hadisi da Abdul Razzaq wanda yake sahibul musannaf shi ma zan mutar da shi anan da Abdul Aziz ad-Darawardi da Walid ibn Muslim da Abdurrahman ibn Mahdi da Mulazim ibn Amr da ma wasan su da dama dan misali ne kadan ake kawa malaman su da ya ga wani ya da malami 200 wani ya da malami Bukhari a sahihin shi ta ina amshi hadisi a wajen malami sama da 1000 kenan wannan baka zo baka ce duk sai ka zano sun zuke tarihi mafi shahara ne kawai ake hodi marrawau anhu wanda kuma suke dalibai ne a gare shi sun yi ruwaya a wajen shi akwai al-Imam al-Bukhari sahibu sahih dalibin shi ne Abu Dauda sahibu sunan dalibin shi ne me yasa muke sanin mu san su wannan manyan malaman muka su Bukhari muka sani su Muslim su Abu Dauda saboda su wannan sun yi rubuce-rubuce sun yi rubutu akan hadisi su kuma wannan malaman su ne amma ba su rubuta ba littattafan hadisi irin nasu yasa ba zai shahara ba duk da malaman su ne sun yi su ilimi wajen su ma su kai karatun kuma su ma sun tabbatar da wannan to amma kuma rishin shahara su dan saboda ba su wallafa wallafa ba daliban su suka yi kuma farala tana koma gare su har abada duk wanda zai karanta littafin na dalibin su to su ma suna da kaso na lada mai girma da al-Imam az-Zuhli malamin Bukhari ne amma kuma duk da wannan dalibi ne ga Ali ibn al-Madini da Ibrahim ibn al-Haris da ma wasan su wanda suke cikin malaman shi ne da kwai ibn Uyayna da Mu'az ibn Ubaz wanda suna daga cikin malaman shi ne kuma suka koma daliban shi wanda Ahmad ibn Hanbal da Usman ibn Abi Shayba sun yi ruwaya daga gare shi kuma suna daga cikin sa'annin shi saboda magabata ba ruwan su da cewa in wani ya hi ni ilimi a yaushe mai karatun yaro karami zan mu tsaya mu dauki karatu wajen shi babu ruwan su da wannan a wajen diyan cikin su sun sadda sun nemi ilimi a wajen sa'annin su sun sadda sun nemi ilimi shi yasa ya shahara a wajen su cewa mutum ba zai zama malamin kirki ba sai ya dauki ilimi wajen wanda yake yahi shi da wanda yake daidai da shi da wanda yake kasa da shi shi yasa zan mu gani a cikin sahihul bukhari zan mu ga wani hadisin da za a ce wannan ya amso shi amma dalibin shi ne ya bashi wannan hadisin al-Imam Tirmidhi dalibi ne na al-Imam al-Bukhari amma kuma Bukhari yana ruwaya daga gare shi yana da hadisi daya da ya rawaito daga gare shi haka nan Ahmad ibn Hanbal shi ma ya ruwaya daga Abu Dauda kuma Abu Dauda ya ruwaya daga gare shi dan saboda indan Allah ake neman ilimi girman kai da cewa wani kasa da ni yake bai isa ba duka wannan babu zancen shi dan Allah suke yi babu ruwan su da cewa wani yaushe ma aka aihe shi zan mu nemi ilimi wajen shi yaban malamai da suka ma shi wannan malami al-Imam al-Bukhari yake cewa mastasagartu nafsi inda ahadun illa inda Ali ibn al-Madini Bukhari yake cewa ban taba rena kaina ba cikin ilimin hadisi in ga cewa ni yaro ne gaban wani malami in ba wajen Ali ibn al-Madini ba Abu Dauda yake cewa Ali ibn al-Madini babban malami wanda ya fi kowa sanin hadisi da sabanin hadisi game da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yahi Imam Ahmad ma Sufyan ibn Uyayna yake cewa mutane suna zargina akan san da nake ya wuce hankali na Ali ibn al-Madini yace wallahi na kasance ina san shi ne dan saboda ilimin da nake dauka wajen shi yahi ilimin da yake dauka wajen na kuma shi ma yaban da yake ma malamai yake cewa inna Allah azza hadha ad-din bi rajulaini yace wannan addini Allah madaukin sarki ya dauka kashi da mazaje guda biyu a tarihin shi Abubakar Siddiq ranar ridda da aka yi yar ridda suka yi da annabiyar rasu yar ridda suka yi ridda Abubakar ya yake sai ya suka koma musulunci to wannan da shi Allah ya daukaka wannan addini a wannan lokaci da kuma Ahmad ibn Hanbal ranar da aka jarraba su akan cewa yayi sun ce Al-Qur'an laysa bi kalamillah Al-Qur'an makhluq Al-Qur'ani abun halitta ne wanda kissa al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ji kanshi shahararra ce sananna ce akan wahalar da ya sha da shekarun da ya cikin kurkuku wajen wannan da tarihin shi sananna abu ne to yace wannan Allah ya daukaka addini da wannan wahalar da al-Imam Ahmad ya sha shi yasa ake kiran shi da Imam Ahlus Sunna wal Jama'a dan ya ba sunna annabi kariya da duk abin da ya samu dama akai ya amince akan su kashe shi ma akan ba sunna annabi kariya abu na karshe shine rasuwa wannan malami Ali ibn al-Madini ya rasu Allah ji kanshi da gafara a shekara ta 234 yana dan shekara 73 yana da shekara 73 ya bar duniya Ali ibn al-Madini kenan wannan sune manya manyan malamai guda biyu na cikin ilimin hadisi ya zan mu gani a yau Allah madaukin sarki ya musu gafara ya ji kansu da ma dukkan malamai wanda suka biyo bayan su wanda suka ba addinin Allah madaukin sarki kariya kuma Allah sanya mu bin turba irin tasu ta wajen neman ilimi ya arzuta mu da ilimi mai albarka tare da ikhlasi irin nasu assalamu alaikum wa rahmatullahi